أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka. Yau muna 16 ga watan Shawwal, hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443, da ya daidai da 16 ga watan Mai shekara ta 2022. Mun dawo kan karatun mu na Bulughul Maram min Jam'i Adillatil Ahkam. Muna cikin kitabu tahara. A karatun da ya gabata mun yi magana akan hadisan da suke magana akan wankan janaba da kuma hukuncin mai janaba din, wanda yau insha Allah za mu tashi akan babu tayammum, babin da zai mana magana akan taimama, wato idan mutum bai samu ruwa ba ya gabatar da alola, to musulunci ya sake bashi wata dama da yayi taimama. An Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala utitu kamsan lam yutahunna ahadun qabli, nusirtu bir rubi masirata shahr, wujilat li al ardu masjidan wa tahuran, fa ayyuma rajulun adrakathu salatu falyusalli. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد ماء. وعن علي رضي الله عنه عند أحمد وجعل التراب لي طهورا. عن جابر بن عبد الله ده جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الله يدرسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال lalle annabi tsara min Allah subhanahu wa gare shi yace utitu kamsan, an bani ababe guda biyar, lam yutahunna ahadun qabli, wanda ba a bayar a wani ba kafin ni, nusurtu bir rub masirata shahr, an bani nasara da tsoratarwa tafiyan shi wata guda, wujilat li al ardu masjidan wa tahuran, sannan an sanya mini kasa ta zama masallaci kuma ta zama mai tsarki, fa ayyuma rajulin adrakathu salatu, lalle dukkan mutumin da sallah ta riske shi, falyusalli, to ya sallah. Wa zakara alhadis, sai ya ambaci sauran hadisi din. Wa fi hadisi Huzaifa ta inda Muslim, a cikin hadisin sayyidina Huzaifa a wajen Muslim, wujilat turbataha lana tahuran, an sanya mana turbayan wannan kasa ya zama mai tsarki, iza lam najid ma'an, idan ba mu samu ruwa ba. Wa an Ali radiyallahu anhu inda Ahmad, daga sayyidina Ali Allah kara masa yadda a wajen Ahmad, wujilat turabu li tahuran, an sanya mini turbayan nan ta zama mai tsarki. Wannan hadisi an samo shi daga sayyidina Jabir bin Abdullah Allah kara masa yadda, wanda yake magana cikin abinda Allah ya yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da al'ummarsa gaba daya. Hadisin Jabir ne yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yace an bani abubuwa guda biyar, wanda ba bayar a wani ba kafin ni, duk da malamai sun yi magana anan cewa a wasu riwayatun zaka gani Annabi sallallahu alaihi wasallama yace an bani abubuwa guda uku, wani zai ce an bani abubuwa guda bakwai, haka dai an samu abubuwan da yawa wanda Allah yake banci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi wanda bai ba wa saura ba a cikin wato annabawa din har ma Imam Suyuti yayin litafi ya kira shi da suna An-Namuzajul Labib shi wannan litafin ya kira shi da suna An-Namuzajul Labib fil Mustafa al-Habib wato abubuwan da aka keɓance Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi akan sauran annabawa da kuma sauran abun da aka keɓance al'ummarsa da shi da akan sauran al'umma ya irga abubuwa sun fi dubu a ciki wanda ya kawo wanda wannan an keɓance Annabi ne kawai sallallahu alaihi wasallama da al'ummarsa da shi to saboda haka ba iya kamsan din bane da aka bada anan suna nan da yawa abubuwan da Allah ya keɓance Annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da al'ummarsa yace waɗannan abubuwa mutanen da suka zo kafin ni Allah bai ba su ba amma mu al'umma ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu na ɗaya shine nusurtu bir rob masirat shahr an bani cin nasara da tsoratarwa tafiyan wata guda wato ma'ana Annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai yaki to kafin ya fita yaki kafiran ma Allah zai samu su tsoro a cikin zuciyarsu za su ji tsoron fita su yaƙi Annabi sallallahu alaihi wasallam sa'ul ki fi qulubil ladzina kafaru ru'u ma ashraku billahi Allah yace zai sanya a cikin zukatan kafirai tsoro bima ashraku billah saboda shirkan da suka yi wa Allah shi yasa Allah yake cewa idhi ha rabbuka ila malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu sa'ul ki fi qulubil ladzina kafaru ru'u da ana maganin yakin badar Allah ya ce zai sanya wa kafiran nan tsorita to saboda haka idan kafirai suna labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam zai je yake su kafin ya fita ma suna tsorace kawai suna furgice duk karfin su duk iyawan su Allah zai sanya musu wannan tsoron a cikin zuciyarsu sannan hadisi ya ce mana basirar shahr tafiyan shekara guda ai wata guda Annabi sallallahu alaihi wasallama kafin ya fita a ce daga garin da yake zuwa garin da za a je ya kai shekara guda ai ya kai wata guda to wannan tsawon tafiyan kaga za a yi wata guda ana yi ko to tun daga wannan lokacin da suka ji labarin suna tsorace sun san cewa ba zai iso ba sai ya kai nan da wata guda amma suna tsorace to saboda haka sannan bayan nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran shine muhallin shahid din dama an sanya mini ƙasa ta zama masallaci kuma ta zama mai tsarki fa ayyuma rajulu adrakathu salatu falyusalli dukkan mutumin da sallah ta riske shi to yayi sallah saboda haka kaga nan ana gaya maka cewa karkace babu ruwa ya za ka kai sallah ko kuma ba masallaci ya za ka kai sallah a'a al'umar Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ina masallaci ne kuma ko ina waje ne mai tsarki ga ƙasa mai tsarki kawai sai ka bugi ƙasa shikenan sai ka sallanka a cikin ruwayan sai na Huzaifa wanda Muslim ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an sanya mana turbaya ta zama mai tsarki idza lam najid ma idan ba mu samu ruwa ba idan ba mu samu ruwa ba to ga turbaya sai mu yi da ita arwan sayyidina ali karamallahu wajahu wanda imam ahmad ya kawo yace waju'ila turabu li tahuran an sanya mini turbaya ta zama mai tsarki a gare ni to saboda haka waɗannan hadisai da muka karanta yanzu suna gaya mana cewa mutum yana da damar da zai yi taimama idan bai samu ruwa ba saboda sauki da aka samu na al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa zaka gabatar da taimama idan baka samu ruwa ba to daga farko a wannan hadisi an gaya mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an sanya min ƙasa ta zama masallaci kuma ta zama mai tsarki to shin za a yi taimama da ƙasa ko yaya ƙasa abin da ake nufi a nan shine turbaya duk da shine sai malamai suka ce
za iya yin taimama da turbayan nan ko kuma da wani abu da yake bayan kasa. Imam Shafi'i da Imam Ahmad suka ce za a yi taimama da turbaya, shine kasan kenan za a yi taimama da shi. Saboda Alkur'ani ya ce, Allah ya ce, ya ayyuhal ladzina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn wa in kuntum junuban fataharu wa in kuntum marda aw ala sababin jaa ahadun minkum min al-ghaidhi aw lamassum min nisaa wa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum. Ka gani fatayammamu sa'idan tayyiban, ayi taimama da kasa mai tsarki. To saboda haka sai su ga hujja da wannan aya cewa ayi taimama fatayammamu sa'idan tayyiban, ayi taimama da kasa. Sannan su ga hujja da hadisin nan makaranta na sayyidina Huzaifa sallallahu alaihi wasallam yace waju'ilat turbata halana tahuran, an sanya mana kasanta ita kasar kenan, kasan da take bayan tannan mai tsarki sai mu taimama da shi. To saboda haka sai suka ce to za a yi taimama da turbaya. To amma kuma akwai malaman da kuma suka ce ba sharadi bane in za a yi taimama a yi da turbaya, ba sharadi bane ba. Suka ce za a yi taimama da dukkan sassan da take yake jikin kasa. Saboda as-sa'id kullu ma sa'ida 'ala al-ard, duk abin da yake bayan kasa shine ake cewa sa'id. Ah, akwai turab din, me yasa ba kira turab din ba sai aka kira sa'id? Ko in an ga dama a wajen za a ce fatayammamu bi turabi, ku yi taimama da turbaya, amma sai aka ce fatayammamu sa'idan. To saboda haka sai suka ce abin da ake nufi da sa'id shine dukkan abin da yake kan bayan kasa. Imam Abu Hanifa
ina so zan je masallaci kan gudu ne musallar, saboda akwai aikin masallacin da ake yi, to muna so zamu in an yi sallar zamu zan da martaba da liman da dai kwamfi na masallaci shi ne musukan gobe ce wanda zai canne sallar. To ko ya rufe da bari yanzu Allah ta yi Allah mana
masha Allah. To saboda haka sai aka ce Imam Abu Hanifa da Imam Malik sai suka ce kullu ma sa'ida 'ala al-ard, duk abin da yake kan bayan kasan nan za a yi taimama da shi ba sai kasa ba. Su ga ba hujja da ayan da makaranta yanzu nan cewa fatayammamu sa'idan tayyiban, ayi taimama da sa'id shine abin da yake kan bayan kasa din mai tsarki. Sannan suka ce shi as-sa'id ma'anansa huwa kullu ma ala wajhi al-ard min at-turabi, shine dukkan abin da yake bayan kasa na daga turbaya, war ramli da yashi, was sakhr da dutse. Suka ce du yana daukan sa'id. Kuma az-zajjaj malamin lugan nan haka ya fassara ma'anan sa'id. Saboda haka sai suka ce to za a yi taimama ba sai da kasa ba, da duka abin da yake kan bayan kasa. Sannan su aka ba hujja da wannan hadisin da muke karantawa yanzu na sayyidina Jabir bin Abdullah, suka ce gashi na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran, an sanya mun kasa gaba ɗaya kasar kenan. Za ce ai yanzu muna bayan kasa, ba na nufin iya wannan kasan bane, dukkan abin da yake cikin ta. To saboda haka su aka ba hujja da wannan. Sannan su aka ba hujja da hadisin hadisin Aba Jahim bin al-Haris. Shi kuma wannan hadisi na Aba Juhaim ko Juhim bin al-Haris ya kasance ya yi magana akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi taimama da jikin katanga a jikin wannan hadisin. Sannan saboda haka sai suka ce ashe za a yi da katanga ma, za a iya samun jikin katanga a buga a yi taimama da shi. Sannan kasar da take garin Madina wata kasa ce mai kanwa-kanwa, kuma ana ganin sabani sallallahu alaihi wasallam suna taimama da ita. To kaga kawai kullu ma sayyida al ardi kenan, duk abin da yake kan bayan kasa za a taimama da shi. Dan da an ware an ce sai iri kaza to kaga shine. To saboda haka su aka bi hujja da haka. saboda haka dai wannan mazhaba ta Imam Malik da Imam Abu Hanifa suka ce duka abin da yake bayan kasa irin waɗannan za a iya yin taimama da su. Sannan a wannan hadisi na makaranta ya ce mana fa ayyuma rajulun adrakathu salat falyusalli, dukkan wanda sallah ta same shi to yayi sallah, ga kasa ya bugi kasa yayi taimama sannan yayi sallah, saboda an sanya bayan kasan duk ta zama masallaci ko ta zama mai tsarki. To malamai suka ce anan an yi taksisin wasu wurare da mutum ba zai yi sallah ba a wannan wajen, kamar makabarta mutum ba zai shiga cikin makabarta ya yi sallah ba, kamar cikin bandaki ba zai shiga cikin bandaki ya yi sallah ba, kamar wajen da ake ajiye raƙuma, wajen da ake ajiye raƙuma suke kwana a wannan wajen mutum ba zai shiga ya yi sallah ba. Waɗannan nususin sun hana mutum ya shiga ya yi sallah, saboda haka wannan magana da aka yi da aka ce fa ayyuma rajulun adrakathu salat falyusalli, duk inda mutum sallah ta kama shi ya sallah a banda bandaki, an cire bandaki a ciki, banda makabarta, banda inda ake kiyon raƙuma inda suke kwanciya, nan ba za ka yi sallah a ciki ba. Idan sallah ta kama ka to a irin wannan wuraren ba za ka yi ba, sai ka fito ka samu wajen da ba nan ba sai ka yi sallah. Wa an Ammar bin Yasir radiyallahu anhuma qala ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallama fi hajatin fajnabtu falam ajid ma'an fatamarragtu fi sa'id kama tamarragu ad-dabbatu thumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama fazakartu dhalika lahu فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ للمسلم وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفق فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وأنا عمار بن ياسر daga sayyidina Ammar dan Yasir Allah ya kara masa yadda radiyallahu anhu Allah ya su kale yace ba sanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fi hajatin, lalle annabi ya rami cewa Allah su tabbata gare shi ya ake ni akan wata bukata, fa ajnabtu sai nayi janaba, falam ajid ma'an sai ban samu ruwa ba, fatamarragtu fi sa'iri sai nayi birgima a bayan kasa kama tamarragu dabbatu kamar yadda dabba take yin birgima, ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم سين ذو وجه النبي صلى الله عليه وسلم سبت أغريشي فذكرت ذلك له سين غي مسحك فقال سيتي إنما كان يكفيك للي أبن دي سرمك أن تقول بيدك هكذا كأي كتاد حننك كمرحك ثم درب بيده الأرض سيبجي كساد حننسا دربة واحدة بغو قداد ثم مسح الشمال على اليمين sai ya shafi hagun akan dama, wa zahiru kaffaihi sai ya shafi wajen tafukansa, wa wajahu da fiskansa. Muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim sun hadu akan wannan hadisi, wal lafzu lil muslim, amma lafazin na Muslim ne. Wa fi riwayatin lil Bukhari, a cikin riwaya na Bukhari, wa daraba bi kaffaihi al arda sai ya buga da tafukansa ya bugi kasa, wa nafaka fihima sai furi a cikin su, suma masaha bihima sannan sai ya shafa da su, wajahu wa kaffaihi fiskansa da kuma tafukansa. Wannan hadisi an samu shi daga sayyidina Jabir bin sayyidina Ammar bin Yasir radiyallahu an, wanda mun sani sayyidina Ammar bin Yasir yana cikin ɗaya daga cikin sahabban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda aka ba su wahala farkon musulunci, aka wahalar da su, iyayensa da mahaifinsa da mahaifiyarsa aka kashe su saboda tsabar wahalar da su da ake yi akan musulunci din, kuma shi ma aka yi ta wahalar da shi, aka yi ta azabtar da shi, sai da aka sa shi ya faɗi mummunan magana tukunna kan Annabi sallallahu alaihi wasallama, tukunna aka sake shi, sai da aka saka shi mummunan magana tukunna ake sake shi, da aka sake shi ya zo ya Rasulullah ina halaka, ba su bar ni ba sai da suka sa ni muna na maganganu a kanka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaya kake ji, yanzu yace ya rasulullahi ina jin ina son ka fiye da komai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko gobe suka tare ka ka ga ya musu abin da suke so to saboda haka aka bashi wannan saukin amma kuma a cikin sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wanda su sun riki da su mummunan magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda dukkan azabtarwan da za a musu ina sayyidina Kubayb ana yankan naman jikin sa ana cewa ya fadi mummunan magana kan annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai fada ba suna yankan naman jikin sa da aka zo kashe shi suka ce yanzu yanda muke yankan naman jikin kan nan da Muhammad ne fa nan yace ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda yake yanzu bana so kaya ta soke shi yace bana so kaya ta soke shi to saboda haka irin wannan imani ake nema a wajen mu kaji cewa kana son annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da komai in aka taba annabi Muhammad kuma sallallahu alaihi wasallam to shikenan kai kam hankalinka ya bata irin abin da ya faru a cikin wannan satin saboda haka babu uzuri ga wanda ya taba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma mu ne zamu gyara halayen mu saboda wanda muke zaune da su kafiran nan su gane cewa akwai wani abu mai girma a wajen mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma in ba mu girma annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam za su samu damar da za su mana abin da suke yi saboda Qur'ani ya ce maka li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu to kai baka ga girma annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ka kafirin ya tashi zai bada abin da ya gana maka kan annabi kawai to duk wanda ya taba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma to ba za a bar shi ba kaji a zuciyarka cewar wai a an yi abin da ba daidai bane an taba annabi sallallahu alaihi wasallam to aikin ka ya lalace kai din kaji ba daidai kaji an yi ba daidai ba aikin ka ba ci wani fa ya zo ya samu sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suna zaune sai ya ce aina sahibukum ina abokin ku yake sai na Umar kawai shiga gida dauko takobi ya fille wuyansa kawai ya kashe shi aka ce ya rasulullahi Umaru ya yi kisa Umaru ya yi kisa haka kawai aka kira shi aka ce kai me yasa ka kashe shi yace ya rasulullahi muna zare zai ce ina abokin mu kai abokin mu ne kai yake nufi kai ba abokin mu bane kawai sai ya kashe shi haka ba sabani sallallahu alaihi wasallam suke wani yazo yana sallah fa yana karanta abasa shi kullun yazo sallah abasa yake karantawa abasa ba qur'ani bane ba alqur'ani ne amma me ana magana ne ana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam dan me yasa yayi kaza bai yi kaza ba sai na Umar yace a kawo shi a masa bulala 80 munafiki ne kawai tunda aikin sa kenan karatu abasa kawai munafiki ne a kawo shi a masa bulala 80 to haka sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suke ba suna ganin kai wani dishi akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shikenan za a yi maganin ka to saboda haka kaga irin wannan wajen ba wajen tabawa bane saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mana mu yi imani da Allah mu girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai na Umar bin Yasir ya kasance a cikin haka sai ana bashi wahala har ta kai sai da fadi mummunan magana tukun nake kyale shi sannan shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ammaru taqtuluhu fi'atul bagiya wannan ammar din mutane ne azzalumai za su kashe shi kuma da aka zo yin yaki ya zama a wannan yakin da aka yi yana cikin mutane sayyidina Ali baya bangare sayyidina Aisha aka kashe shi a wannan yaki radiyallahu anhu to shine yake ga mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya aike shi a cikin wata bukata anan ma malamai suka ce zaka gane cewar bai fadi mai bukatan ba saboda shi hadimi annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam bai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike ni naje ne abu kaza ba sai ya ce kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike ni akan wata bukata bai fadi ma mai bukatan ba kamar yanda sai na Anas bin Malik radiyallahu an mahaifiyarsa ta tare shi wata rana take ce masa a ina ka tsaya ne yace annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya aike ni naje na biya masa wata bukata sai ta ce me bukata yace sai yace ai bana fadan sirrin annabi Muhammad ai tsakanin ya da shi ne wannan to saboda haka suke yi kaga nan ma sai yace akan wata bukata bai fadi me bukatan ba sai yace sai nayi janaba ko ban samu ruwa ba sai nayi birgima akan kasa kamar yadda dabba za ta yi birgima tunda daman an ce ai wanka an yi janaba ai mutum janaba ta kama shi wanka zai ko to sai kiyasi yace kawai tunda babu ruwa kawai yanzu bai ne birgima kawai a kasa in ne birgima shikenan ya mai wankan nan kenan sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya masa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a inna ma kana yakfika an taqulu bi yadika hakaza abin da zai isar maka shine ka aikata da hannunka taqula anan taf'alli ka aikata da hannunka kamar haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta masa yanda ake yin taimama ya ce masa ga yadda zaka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bugi hannunsa bugu guda daya ya buga kasa sai ya shafi dama sai ya shafi hagu akan dama ya shafi hagun akan dama ya shafi dama akan hagu sannan sai ya shafi wato wajen tafukansa da fiskansa kamar yadda aka sani in ka buga zaka shafa ta baya ne zaka kama hannunka na dama nan kaga hagun din shine zai yi sai ka shafa haka sai ka dawo da shi wannan ma sai kai haka ka shafa ka dawo da shi ta baya in kai sai ka shafa fiskanka shikenan ka gama taimaman kenan arwan bukari kuma aka ce ya bugi a tafukansa da kasa sannan ya fure kasan nan da ya buga sai da ya fure ya kakkade kenan sannan sai ya shafi fiskansa da tafukan nasa to ga ruwa ga daya hadisin zamu karanta shi sai mu yi maganan ya ake a yi shafa din wa ibn umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين رواه دار القطني وصحاه أئمة وقفه وعن ابن عمر رضي عبد الله بن عمر قال قال موسى يدا قال ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي التيمم ضربتان تيمم بغو نيغو بيو ضربة للوجه abuga a shafa fiska wadarbatu lilyadaini abuga a shafa hannaye ilal mirfaqaini zuwa gwiwan hannu rawahu darul qudni ya rawaito wannan hadisi wa sahahul a'immatu malamai sun inganta shi amma waqfahu sun inganta tsaida hadisin akan abdullahi ibn umar ba tare da an kashi kan annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisin isnadinsa a cikin isnadinsa akwai wani mutum da ake ce masa Ali ibn Zabiyan bin Hilal bin Qatada ibn Ma'in ya tuhume shi cewar mutumin nan bashi da inganci sannan Bukhari ya raunana wannan mutumin da Imam an-Nasa'i da Abu Zura'a da Abu Hatim duk sun raunana shi sannan an yi sabani a cikin cewar hadisin nan mauqufi ne ko marfu'i ne hadisi mauqufi shine wanda za a tsaida shi akan sahabi sahabin ne ya faɗa kawai sai a ce hadisin nan mauquf ya tsaya akan sahabi ya ce marfu'i kuma wanda aka daga shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce kan wannan sahabin zai ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam to ya zama marfu'i kenan ba mauqufi ba to saboda haka amma dai abin da malamai suka tafi a kai su shine wannan hadisin na Abdullahi bin Umar mauqufi ne ya tsaya a kansa ne bai je kan annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam darul qutni da aka ce ya rawaito shi ya ce Yahya bin Qattan ya ce hadisin nan mauqufi ne da wasun su sannan Imam al-Baihaqi ma ya ce hadisin mauqufi ne to ina magana take shine shin taimama bugu guda ɗaya ne ko bugu guda biyu ne in za a yi bugu guda ɗaya ne a yi taimama in an buga ƙasa sau ɗaya shikenan ko kuma za a buga guda biyu to wasu malaman suka ce bugu guda ɗaya ne mazhaban Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq da Makhul suka ce bugu ɗaya ake yi suka kafa hujja da hadisin da makaranta na Ammar bin Yasir ɗin nan yanzu cewar gashin annabi sallallahu alaihi wasallama ya gwada musu yadda ake taimama kuma a cikin hadisin kaji annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bugu guda ɗaya ne sai suka ce saboda haka bugu guda ɗaya ake yi a shafa hannu sannan a shafa fiska an gama sannan wasu kuma suka ce a bugu guda biyu ake yi so kafa hujja da wannan hadisin da makaranta yanzu na biyu na Abdullahi bin Umar cewar gashi za a yi bugu a shafa fiska sannan a sake buga a shafa hannaye suka ga hujjar hadisin Abdullahi ibn Umar suka ce Abdullahi ibn Umar haka yake da sayyidina Ali da wasu su daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan shine kuma mazhaban Imam Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i duk sun tabi akan cewa bugu guda biyu ake yi za a yi bugu na daya a shafa fiska sannan a yi bugu na biyu a shafa hannaye idan an zo za a yi taimama to bayan wannan islamin bayan wannan sabani saura kuma sabani guda daya iya ina ake shafawa idan an zo za a yi taimama an ce za a yi bugu a shafa fiska sannan za a yi bugu a shafa hannaye hadisin da muka karanta na sayyidina Ammar bin Yasir in an lura za a ga cewa an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga hannunsa ya shafa tafukansa ne ba ya shafa hannunsa ba tafi iya nan ne kawai zuwa ku'u ne iya nan ya shafa sannan ya shafa fiskansa ya shafa fiskansa ya shafa tafukansa shikenan hadisin Abdullahi bin Umar kuma aka ce bugu guda biyu ne an shafa fiska sannan an shafa hannu zuwa gwiwar hannu to kaga saboda haka akwai maganar shafa anan to akwai malaman da suka ce iya tafi kawai za a shafa tafin hannunka ne kawai iya nan za ka shafa Imam Ahmad bin Hanbal da Auza'i suka ce haka za a yi suka kafa hujja da hadisin nan na Ammar bin Yasir suka ce iya tafuka ake shafawa banda nan banda zuwa gwiwar hannu sannan wasu kuma suka ce a'a za a shafa har zuwa gwiwar hannu in an zo shafa hannu za a shafa shi har zuwa gwiwar hannu so kaba hujja da hadisin nan na biyu da makaranta na Abdullahi ibn Umar Imam Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i su suka tafi akan haka za a yi idan an zo za a yi taimama to saboda haka mu dai mazan Imam Malik ne muke kai saboda haka in ka zo za ka yi taimama in ka buga kasa za ka shafa hannayenka zuwa gwiwar hannunka da fiskanka kana yi kuma kana idarwa kana kama wannan iqama kana gama taimaman za ka kama iqama sai ka yi duk da akwai hadisin zai magana akan ya ake yi ma da taimaman kan ne sauri za mu yi so shi an fahimci wannan dai yanda zake yi shine za a buga a shafa fiska a buga a shafa hannaye jamhur sun tabi akan cewa maza mu bamu mali da muke ciki da sauransu mazahib zaka shafa hannu har zuwa gwiwar hannu in ka zo yin taimama wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sa'idu wudu'u al-muslim wa in lam yajid ma'an ashar sinina fa idza wajada al-ma'a falyattaqillah wa liyumassahu basharatahu rawahu al-bazzar wa sahahu ibnu qattan walakin sawwaba daru quduni irsaluhu walitirmizi an abi zarrin nawa huwa sahahu wa nabi hurairah radiyallahu anhu daga sayyidina abi hurairah Allah kara masa yadda kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi tsiyara ya mice Allah subbata gare shi yace as-sa'idu wudu'ul muslim lalle kasa ita ce alolan musulmi kasa za ta zauna kamar alula a wajen musulmi wa in lam yajid ma'an ashar sinina idan koda bai samu ruwa ba tsawon shekara goma fa idza wajada al-ma'a idan ya samu ruwa falyattaqillah to yaji tsoron Allah wal yumsahu basharatahu ya shafa jikinsa da wannan ruwa din rawahu al-bazzar Imam al-Bazzar ya rawaito wannan hadisi wa sahahu ibnu qattan ya inganta shi walakin sawwaba darul qutni irsalahu sai dai darul qutni yafi wato inganta irsalin wannan hadisi aika wannan hadisi ba tare da jikan Annabi sallallahu alaihi wasallam wal tirmizi a wajen tirmizi ana abi zarrin daga abi zarrin nahu ka tankwacin wannan hadisi wa sahahu ya inganta shi wannan hadisin na sai na abi hurairah Allah kara masa yadda a cikin sa an ce taimama ko kasa ita ce alolan musulmi idan mutum bai samu ruwa ba to ga kasa an bashi dama ya bugi kasan nan shikenan to saboda haka anan Imam Abu Hanifa da Imam Malik daga wata ruwa da wani ruwaya kuma daga Imam Ahmad bin Hanbal suka ce shikenan idan baka samu ruwa ba kai ta taimama abunka kai ta yin sallah kai ta taimama kai ta yin sallah amma akwai kuma malaman da suka ce a'a haka ne amma wannan taimaman da kake yi ba ta dauke maka wannan jaraban da kai bane janaman nan tana nan Imam Shafi'i da wata ruwaya daga Imam Ahmad bin Hanbal suka ce ita taimama kawai tana halatta maka yin sallah ne a wannan lokacin amma ba ta dauke karin da ya same ka ba karin nan yana tana a tare da kai duk ran da ka samu ruwa sai kai wanka to idan mutum ya riga ya taimama tunda an ce as-sa'iru wudu'ul muslim kasan nan ita ce alulan musulmi to idan ya riga ya taimama daga baya kuma idan bai samu ruwa ba ko zon shekara 10 ne haka hadisin yace amma kuma aka magargadi aka ce in ka samu ruwa to ka ji tsoron Allah ka dauki ruwan nan kai amfani da shi to anan shi mai taimama da yana da wasu halaye da yake shiga ciki kai taimama sai ga ruwa kai taimama kenan sai ga ruwa ya samu bayan kai taimama kai sallah ya za a yi to jamhur suka ce ba sai ka sake ba ya ishe ka shikenan kai ai sannan wasu malaman kuma suka ce kamar makhul da ba da ibnu sirin suka ce in ka samu ruwa a cikin lokaci in ka samu ruwa a cikin lokaci to zaka yi alula ka sake sallah haka ake so mutum yayi saboda haka ga hadisin da zamu karanta na gaban nan za a ji yanda abun ya zama tsakanin wanda ya samu ruwa wanda suka taimama suka yi sallah wa nabi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala karaja rajulani fi sabarin fa hadarati as-salah wa laysa ma'ahuma ma fa tayammama sa'idan tayyiban fa salliya thumma wajada al-ma'a fil waqti fa aada ahaduhuma as-salata wal wudu wa lam yu'id al-akhar ثم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال الذي لم يعد اصبت السنه واجزعتك صلاتك وقال الاخر لك الاجر مرتين رواه ابو داود والنسائي wannan hadisi an samu shi daga sayyidina abi sa'id al-khudri Allah kara masa yadda kala ya ce karaja rajulani fi sabarin mutum biyu sun bi ta cikin tafiya fa hadaratis salatu sai lokacin sallah yayi walaysa ma'ahuma ma a tare da su babu ruwa fa tayammama sayyidan tayyiban sai suka yi taimama gabaɗin su su biyu tunda ba ruwa fa sallaya sai suka yi sallah summa wajada al-ma'a fil waqti sai suka samu ruwa a cikin lokaci lokaci bai gure ba sai ga ruwa ya samu bayan sun riga sun yi taimama sun yi sallah fa ada ahdu as-salata wal wudu sai ɗayan su yayi sake alola ya sake sallah walam yu'id al-akhar ɗayan kuma bai yi ba sai ce kai shi ba zai ba kawai summa ata ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka zo wajen annabi tsara mai Allah sabbata gare shi fa zakara zalika lahu suka gaya masa abin da ya faru fa qala allazi lam yu'it sani sallallahu alaihi wasallam ya gaya wanda bai sake sallar nan ba yace masa asabta sunnata ka dace da sunna wa ajza'tuka salatuka sallarka ta isar maka wa qala al-akhari sani sallallahu alaihi wasallam ya gaya wanda kuma ya sake din laka al-ajru marrataini kana da lada guda biyu rawahu abu dauda imamu abu dauda ne rawaito wannan hadisi wanda sa'i da imamu nasa'i to a cikin wannan hadisin ana gaya wa mai taimama yana da halaye kenan yana da ahwal da yake fadawa cikin su na daidai idan ya samu ruwa bayan ya riga ya yi sallah kuma lokaci ya fita ya yi sallah lokaci ya fita to wannan a ijma'in malamai ba zai sake ba ya samu ruwa amma ya riga ya yi taimama ya yi sallah lokaci kuma ya kare lokacin sallah lokaci ya fita to ba zai sake ba magana ta dai kenan sannan na biyu ya samu ruwa bayan ya yi sallah amma lokaci bai fita ba ya samu ruwa bayan ya riga ya taimama ya sallah kuma lokaci bai fita ba to anan ma wasu suka ce ba zai sake ba tunda ya riga ya yi shikenan ai gashi ne yanzu muka karanta kaga din bai sake ba shi bai sake ba kawai sai ya juro ya zauna akan haka saboda haka jamhur da mazahibul arba'a dinan da muke bi su ne suka zauna akan haka cewa ba sai ka sake ba in ka ga dama sai ka bar shi to idan ko mutun ya samu ruwa kaga hali na biyu kenan sannan na daya dai shine ka samu ruwa bayan kai sallah kuma lokaci ya fita magana ya kare ana ka samu ruwa bayan kai sallah ma lokaci bai fita ba to nan kana da zabi guda biyu ko ka sake aula ka sake sallah ko kuma ka zauna a yanda kake ba sai ka sake ba na uku shine in ka samu ruwa kafin lokacin sallah ya shigo to anan ka ba za ka yi taimawa ba ka samu ruwa kafin lokacin sallah ya shigo to taimawa ba za ta isar maka ba anan wajen ba za ka yi taimawa ba sannan na hudu kana cikin sallah sai ga ruwa kana cikin sallah sai ga ruwa ya samu an buga ba samu ba ka zo ka fara sallah kana tsakiyar yin sallah sai ga ruwa ya samu to ya za ka yi Imam Abu Hanifa ya ce ka yanke in dai ruwa ya samu to ka yanke kawai ka yalola kuma Imam Abu Hanifa ma an yi wata ruwaya daga wajen zakan haka Ibn Hazm ma ya faɗi haka amma Imam Malik da Imam Shafi'i da wata ruwaya daga Imam Abu Hanifa suka ce ba za ka yanke ba in ka riga ka shiga sallah ko ruwa ya samu to ba za ka yanke ba sai ka zauna a cikin halin da kake ciki to saboda haka wannan dai shine hali guda biyu da mai tamama yake iya samun kansa a ciki وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى على سفر قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم رواه دار القطني موقوفا ورفعه البزار وصاحبه ابن خزيمة والحاكم na to bari mu karanta wannan dai wani ibn abbas radiyallahu anhu daga abdullah ibn abbas Allah ya kara musu yadda fi qawlihi azza wa jalla cikin fani Allah madaukakin sarki wa in kuntum marda idan mutun ya idan kun kasance kuna cikin rashin lafiya aw ala safarin ko kuna kan tafiya kale yace idza kanat bir rajuli jirahatun idan mutun ya kasance yana da rauni fi sabilillahi wanne ji shi a wajen daukakanwar Allah wa quruhun da kuma miki da yaji ciyuyuka da yaji jikinsa fayujnibu sannan yaji janaba fayakhafu an yamuta yana tsoro zai mutu inekta sale idan yayi wanka to tayammama yayi tayammama rawu dalu qudni mawqufan imamu dalu qudni ya rawi wannan hadisi amma mawqufi ne wa rafa'ahu al-bazzar amma imamu bazzar ya daga shi mun yi bayani me mawquf da marfu wa sahu ibnu khuzaima ya inganta shi wal hakim da kuma hakim to wannan hadisi na abdullahi ibn abbas Allah kara masa yadda ayan qur'ani ta ce wa in kuntum marda idan mutun ya kasance ba shi da lafiya ko yana kan tafiya to hadisin yana mana magana akan cewa idan mutum jinya ya same shi a cikin jikin sa wuraren da zai yi alolan duk an daura masa bandeji duk da bandeji ma yana gaba za a kawo shi an daddaura masa an rurrufe wajen alola din saboda rashin lafiya to shikenan yayi ya taimama kawai ba sai alola ba idan an je yaki ne a sossoki mutum a jikinsa ga shi nan wuraren duka da ciyoyuka in yi alola akwai matsala to nan ma ya taimama ba sai ya alola ba idan janaba ta same shi nan ma ya taimama ya sallansa duk da an ce a wani mutum ne dalilin wannan ruwayan hadisin ya ji ciyo ina ga hadisin jin ciyon bayan nan kar ne sauri yana na gaba za mu karanta shi cewar wani mutum ya ji ciyo sai suka sai ce musu yanzu ya zai yi ya ji ciwo a goshin sa suka ce a babu kawai kai alola yana aloran kuma sai ya mutu sai suka zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kashe shi ta za ku ce alola ba an ga ciwo a jikin sa to saboda haka idan mutum ba shi da lafiya an ba shi dama yayi taimama in yana tsoron cewa in ya taba ruwan nan ruwan zai cutar da shi zamu yi so hadisin zai mana wannan bayanin wannan hadisin da al-Qudni ya rawaito shi mawqufan ya tsaida hadisin akan sayyidina Abdullah bin Abbas din bai kai shi kan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma Imam Bazzar ya daga shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Ibn Khuzaimah ya inganta shi da Hakim to saura kadan ne kam ko zamu karaka to wan Ali radiyallahu anhu kala in kasarat ihda zandayya fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa amarani an amsaha al-jaba'ir rawahu ibnu majah bi sanadin wahin jiddan wan Ali radiyallahu anhu daga sayyidina Ali Allah kara masa yadda kala yace in kasarat ihda zandayya daya daga cikin wato kashushuwa na hannu sun kare fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na tambaya annabi tsada mace Allah subhanahu gare shi fa amarani an amsa ala aljaba'ir sai ya umurce ni cewa na yi shafa akan wato bandejin nawa akan kyallen da aka rufa mini akan ciyon nawa rawahu ibnu majah bi sanadin wahin jiddan ibnu majah ne ya rawaito wannan hadisi da dangane mai rauni sosai وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في رجل الذي شج فاغتسل فمات انما كان فيه ان يتيمم ويعصب على جريه خرقه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده رواه ابو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته daga sayyidina jabir bin abdullah allah kara musu yadda fir rajuli akan wani mutumi alladhi shujja wanda yaji ciwo a goshin sa fakta sala sai wanka fa mata sai rasu inma kana yakfihi abun da yayi sar masa an yi taimama yayi taimama wa yasiba ala jurihi kirqatan ya dora akan ciyon nasa kyalle sun mai amsa alaiha sannan yayi shafa akai wa yagsila sa'ira jasadihi sannan ya wanke sauran jikin sa rawahu abu dauda Abu Dawud ne rawaito wannan hadisi bi sanadin fihi dhafun a cikin dangane wanda akwai rauni a ciki wa fi ikhtilafun ala ruwatihi a cikin sa akwai sabani akan wanda suka yi ruwayan wannan hadisi to wannan hadisi guda biyu hadisi na farko na sayyidina Ali shi ma da an ce da ifi ne yana da rauni abun da yasa kuma aka rauna shi akwai wani a cikin ruwayan hadisin da ake ce masa Amr ibn Khalid kuma Imam Ahmad ibn Ma'in sun ce makaryaci ne mutumin ba za ka yi maganar sa ba sannan Imam Hakim yace ya rawaito karerai da yawa ya danganta su daga sayyidina Ali shi wannan mutumin shi Amr ibn Khalid kenan Imam Baihaqi ma ya faɗi haka sannan yace sananne ne da ya kawo yana yin wazu a cikin hadisi ya kawo hadisan da na ƙarya ne saboda haka ba za ka bi hadisan sa ba sannan hadisi na biyu ma da muka karanta shi ma an ce da ifi ne na Jabir bin Abdullahi saboda a cikin ruwayan sa akwai Zubair bin Khariq kuma shi ma wannan mutumin da ifi ne amma malamai sun ce kamar yadda muke faɗa kullum wato hadisi zama da ifi ba shi yake nuna cewa ba za a amfani da shi ba ba shi yake gwada wannan ba malamai suka ce duk da waɗannan hadisan da aka kawo guda biyu da suka yi magana akan mutum in ba shi da lafiya ga yadda zai yi hadisin suna da rauni amma za a yi amfani da su magana take ciki za a yi amfani da shi sayyidina Ali ya ce ya ji rauni a hannunsa da ya ji rauni Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi umurni ya yi shafa akan wannan kyallen akan bandejin nasa da ya daura saboda haka yanzu ba za ka ji rauni a ce ka cire maganin da aka maka nan kai alwala ba saboda haka abun yana nan a yadda yake hadisan sun za a yi amfani da abun da yake cikinsu sannan kamar yadda na faɗa da zuciyar gashi nan wani mutum ya ji ciwo a goshinsa ya tambaye su ya zai yi suka ce dole sai ya wanka tunda ya yi janaba ya yi wankan kuma ya mutu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kun kashe shi dan me za ku yi haka abin da ya sanar masa shine ya yi taimama sannan ya dora akan inda ya ji ciwon nan ya nemi kyalle ya dora sai ya shafa a kai sannan ya wanke sauran jikinsa wato ma'ana ko da ka ji rauni wanka ya kama ka to inda aka sanya bandejin in ka zo shafa wurin za ka yi sauran jikinka kuma sai ka yi wanka ba za a ce a dole sai ka zuba ruwa ya shiga ba in ruwa ya shiga ba za ka warke ba sai ya ɓaci ma ciwon to saboda haka mutum zai yi وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة الله يصلي الرجل بتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى رواه ذلك بإسناد ضعيف جدا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس الله قال موسى قال يأتي من السنة yana daga cikin sunna Allah ya salli rajula bi tayammumin illa salatan wahidatan ko kar mutun yayi salla da tayammuma sai dai salla guda daya summa ya tayammamu li salatin ukra sannan sai ya tayammama a wata salla kuma ruta daban rawahu darul qutni ya rawaito wannan hadisi bi isnadin da'ifin jiddan da dangane mai rauni sosai to wannan hadisin na Abdullahi bin Abbas shi ma isnadin sa an ce mai rauni ne saboda a cikin sa akwai wani mutum da ake ce masa Hassan bin Ammar shi kuma mutum yana da rauni malamin sun rona na shi saboda haka sai hadisin ya rauni saboda haka amma ma'anar hadisin ya inganta za a yi amfani da shi duk da malamin suna da magana a ciki magana ta dai shine ya wajaba ga dukkan wanda zai yi sallah da taimama yayi taimama a kowace sallah Imam Malik da Imam Shafi'i da Ishaq da wata ruwaya daga Imam Ahmad bin Hanbal suka ce dole ne idan zaka yi sallah sai ka yi taimama kar ba yin alola bane yanda in kai alola zaka yi sallolin ka da ita taimama kai in kai ita kana yin sallah ta wuri sai ka sake wata ka sake haka zaka yi Imam Malik da Imam Shafi'i da Ishaq da Ahmad bin Hanbal suka ce haka za a yi sannan wasu malaman kuma suka ce a wata ruwayan daga Imam Ibn Hanbal din da Abi Saur suka ce lokacin da zaka yi sallan a lokacin zaka yi taimama in kai taimama zaka sallaci duk abin da ka ga rama a wannan lokacin a lokacin da kai taimama kai sallan to zaka yi sallolin duka duk sallolin da kake so amma idan ka raba lokaci kai magariba yanzu sai ka tafi wani uzurinka to in ka zo zaka yi isha sai ka zaki taimama amma yanzu kai magariba zaka yi nabila sai kai kai isha zaka yi shafi da uzuri sai kai da taimama guda daya nan kan yayi sallolin ne na farillan ne ba zaka yi da taimama daya ba sannan shi kuma babu Abu Hanifa yace a zaka iya yin salloli da taimama guda daya amma matukar baka sake yin wani kari ba mutum bai sake yin bayan gari ko yayi rihi ko yayi wani abu bai kama da wannan ba in yayi taimaman da yayin nan to zai yi sallolin sa da ita amma dai jamhur sun tafi cewa in dai ka raba to zaka sake yin taimama wannan shine karshen hadisan da suka magana akan taimama an ji dai yanda mutum ake so ya gabatar da taimama idan ta kama shi yadda zai yi ko yana cikin halin rashin lafiya ko yana cikin tafiya ga yadda zai gabatar da taimama abinda muka karanta a cikin daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana a lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullah amana addu'a